binciken cutar Parkinson. Ta yaya aka gano cutar Parkinson? Kwayar cutar Parkinson galabi ana gano ta ne ta likitan neurologist, likita da ke kula da yanayi da suka shafi kwakwalwa, jijiyoyi da kashin baya. Likita geriatrician, likita da ya kware a kula da manya ko kwarorin likita. Duk da yake a halin yanzu babu takaimamun gwajin cutar Parkinson, likitan ku da iya yin ganarwa asali bayan nazari tarihin lafiyaku, kimantan alamunku, da gudana da jirin gwaje-gwaje masu sauki inda za a iya tambayar ko don yin ayyukan kamar taba yanzunku, taye daga kujera, tafiya, rubutu ko magana. Wannan sako na zuwa muku ne daga kungiyar tallafi na Parkinson Africa da kuma IPDGC Africa. Don karin bayani, ku ziyarce sharin yanar gizo www.parkinsonafrica.com.